Asan Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Jalabi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama, wasu har da masu ikrarin jihadi suka kai a garin Palma dake arewacin kasar, kwanaki hudu bayan wani samami da aka kaddamar a yankin. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da akai harhare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar dake yankin Afirka. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka bude wuta kan masu jana'iza kwana daya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu.
Madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe mako guda da shiga yajin aikin ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya da alama ƴan majalisar suna goyen bayan yajin aikin da waɗansu ke gani da ba za su ma'aikatan ke yajin aikin batun da ƴan majalisar suka musanta
babu ai su ma suna dauka salar suna samu alawansu duk jiyus na su ana cikin house din suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy shine dalilin su
za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Yayin da azumin watan Ramadan ke gabatowa, malamai sun karfafa muhimmancin karatun Alkur'ani a lokacin wani taro da aka yi a masallacin tarayya dake Abuja don kaddamar da wani faifan karatun Alkur'ani izo 60. Muna tafa da rahoton. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Tarfil Hashim Gumal ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hajiya Lahadi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama, wasu har da masu ikrarin jihadi suka kai a garin Palma dake arewacin kasar, kwanaki hudu bayan wani samami da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma, inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane 7 a wani harin kwanton ɓauna a lokacin wani aikin kwashe su daga wani otel inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki 3 da suka gabata, jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan kasar da kuma baƙi 'yan kasashen ƙetare, inji shi, ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da akai harhare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransawa da ke kasar. Sanya muradin Amurka da Faransa a Djibouti su zama wanda kuka ba muhimmanci, inji wani sauki da kafar yaɗa labarai ta kungiyar Al-Shabab ta wallafa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka bude wuta kan masu jana'iza kwana daya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango, yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. An yi jana'izar ta imam mai shekaru 20 wanda yana daya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar Asabar, wanda ita ce ranar da aka fi zubda jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki. Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar din, inda suka yi Allah wade da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami.
Madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Bayan kwashe mako guda da tsunduma yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma, da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyen bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman ƴancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahota.
Bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma, da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman ƴancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki, babu wata majalisa ko kuma ƴan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan, illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice na cewa suna neman ƴancin su ne, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama. Na kuma tambayi shugaban kungiyar kakakin majalisun dokokin arewacin Najeriya 19 kuma kakakin majalisun jihar Borno Honorable Abdulkarim Lawan ko menene matsayin su game da wannan yajin aiki.
Ka san mai girma shugaban kasa yayi signing din executive order 10 na bada financial autonomy na state assembly da judiciary. To su wayannan ma'aikacin kuma idan sun in finance house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani juice nasu da ba su samu da bari. Shi ya sa su ma to tunda haka mun bari mu goye bayan membobi muna House of Assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati yayi implementing din wannan executive order da shi president ya sign.
Mun bi tunanin tunda kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya, ko za ku yi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazarku?
Babu, ai su ma suna dauka salary, suna samu allowances, duk dues nasu ana cikin house din nan. Suna gani idan mun samu autonomy din su ma za su ji moriyar wannan autonomy, shine dalilin su.
Na kuma tambayi wani doya mai zaman kansa kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya Barista Jibrin Gunda, ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu?
Za su collectively za su iya kaiwa ai ba akan wannan aka fara ba. Su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu gaba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara 2-3 ba da Abia state government ta yi leading aka yi filing su kuma an yi nasara kan federal government. Muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya shine.
Duk da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar su ƴan majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan ƴancin gashin kai?
To ai ma'aikatan state legislators din ai da bazar su ake don su ake wannan yakin aiki, amma kaga su ba za su iya fita su yi wannan abu ba. Kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct.
Alhaji Almadan Barne wani mai lura da al'amuran da kai komo na cikin al'umma, ko yake kallon wannan batu?
In har da sun san ƴancin kansu su ƴan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar, to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama?
Da alamu dai wannan batu na neman cin ƴancin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zo muwa babban al'amari kan yadda suka soma samun goyon bayan wasu ƴan majalisun, da kuma hakan zai iya sandirar fitowa ɓarau-ɓarau tsakanin ƴan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman ƴancin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baban Lahafis ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Lahadi, ‘yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu, kuma ɗaya ya jikkata wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya faɗi da kuma mutum ɗaya tilo da ya tsira a daren Asabar, bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulun ya wuce lokaci, wanda ‘yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi, kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauƙi. Jirgin ya faɗi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba. Kawo yanzu ba sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba. Hajiya Lahadi, al'umman Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da kwarkwatarsu don yin zanga-zanga da ci gaba da murƙushe mutane a ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zanga sun taru a dandalin ƴanci da ke Taiwan. Suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi rike da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma ɗaga tutocin Myanmar. Koda matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga kamar yadda aka gani a cikin ƙasar da ke cikin rikici. A cewar ɗaliban da suka shirya da kuma masu ba da gudunmuwa a taron, ƙididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum 1,000 zuwa 3,000. Mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan. Wasu mutane biyu da ake zargin yan kunar bakin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin Katolika da ke Makasar, babban lardin kudancin Sulawesi, yayin ibada jiya Lahadi, inda ya jikkata kusan mutum 19. Kakakin 'yan sandan Indonesia Argo Yuwono ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare 'yan kunar bakin waken a bakin kofar harabar cocin sannan bom ɗin ya fashe. Yuwono ya ce muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur tun da farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko kofar wannan coci ta Cathedral daidai suna gama ibadarsu ta ranar Lahadi. Yuwono ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutanen nawa ne aka kashe ba, kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne. Ya kuma ce suna gudanar da bincike.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Mako biyu kacal gabanin azumin watan Ramadan na bana, malamai da sauran jama'a sun taru a ɗakin taro na masallacin tarayya da ke Abuja don ƙaddamar da faifan karatun Alkur'ani mai girma Izo 60 da Imam Abbas Uzaira Cikaji Zaria ya karanta don ƙarfafa gwiwar masu ibada su yawaita karatun don neman kariya daga mugun iri da suka hada da masu satar mutane da 'yan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jagorantar taron shugaban GBS Imam Abdullahi Balalo ya ce alaran man ya gaji mahaifinsa ne wanda shi ma yana wajen taron wajen hidima ga jama'a, cusa tarbiyya da kuma karanta Alkur'ani da ka'idojin tajwidi da hakan kan sauƙaƙa wa masu neman hadda biya karatun cikin sauki. Sheikh Balalo ya ce dama ce ga sauran jama'a su rika sauraron karatun ko da ba su da haddar musamman ma a Ramadan mai shigo wannan don samun taimakon Allah ga fitinar da ke addabar Najeriya.
Muna fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani, ake sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma, gidajen mu na bukatan wannan kira'o'i, motocin mu na bukatan kira'o'i, maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe inda duka ji kida da waka to shedan na wuri. Qur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ina ana kanta Alkur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa. Daga shi yasa muka hadu don lancin wannan cassette ko kuma CD ko memory na wannan bawan Allah, ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaka, mai kokari, mai da'a, mai ladabi.
Haka nan shi ma matashin shahararren marubuci littattafan Islama Dr. Jabir Mehula ya buƙaci duk wanda ya mallaki wani ilimi da zai amfanar da al'umma ya sanya ilimin akan faifai ko fallan takarda.
Wanda aka haifa 2000 ne shekara 20 ba zai san Sheikh Jafar ba ko da ya rasu 2007 yana shekara 7. Amma yau an ce Sheikh Jafar kowa yana ji, an ce Sheikh Albani Zaria, an ce Sheikh Abubakar Guni kowa yana jin wa'inda ba saboda suna da wasu abubuwa da aka yi tasjili aka sijjala aka ajiye. Muna roƙo ga wanda ke da shiga ya yi kokarin dabbinta.
Alaramma Abbas Uzairu ya cika da farin ciki da nuna burinsa na rayuwa ma ya cika.
Wanda kusan ban taba wani aiki mai wahala a rayuwata irin wannan ba. Ina san me nake yi, shi yasa ban damu da wahalar da ke cikin sa ba. To yau da yake ranar ta zama ranar da za a saki abin ya shiga duniya, so gaskiya tana daga cikin rana mafi farin ciki a gare ni a rayuwata. Dan karatun ya fi shekara 2 yana ajiye ba kaddamar da shi ba, to a yau ne zai shiga hannun mutane wanda na san sauraron da za a ina da lada a ciki. Nagode ma Allah matuƙa akan wannan, da akwai wanda sun fi ni warewa da gogewa da iya karatun Qur'ani, amma kuma Allah bai ara musu dama da lokacin da za su yi wannan ba. Wallahi tun ina dan karami ina sauraron karatukan malamai, nakan ji a raina ina fatan in yi wannan, to kuma sai Allah ya cika min burin. Kuma wannan ma ba shi bane, akwai wani sautin da wanda ma ina gana karanta sautin Baqara kusan an yi izini 5 gaba da za mu sake shi ne kawai a ji ba shi ba sai an mata da mutane ba insha Allah ta'ala.
Malaman da suka halarci taron sun hada da Sautu Suna Yakubu Musa San Katsina, Sheikh Khalid Jos, Dr. Abdulsalam Baban Gwale daga Kano da sauransu. An yi ta fansar faifan akan katin adana bayanai da sanyawa makarancin albarka. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu leƙa fannin shari'a ne a jihar Jigawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. A watan Nuwamba shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi Muhammad da ke garin Haɗin a karamar hukumar Kaugama ta jihar Jigawa. Lamarin da ya kai har sai da iyalan da suka miƙa kuɗin fansa har naira miliyan 5 domin kubutar da wannan baiwar Allah. Daga baya jami'an tsaro sun yi bincike tare da kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin sun yi garkuwa da mahaifiyar Abdullahi mai suna Ahmed Isa. Inda ɗaya daga cikin manyan kotunan jiha da ke dutse ƙarƙashin alƙali Abdullahi Yarwa Suleiman ta bayar da wasu sharuɗan bayar da belin shi wanda ake zargin. Amma bisa wasu bayanai da suka fito daga kotun sun nuna cewa alƙalin kotun ya amince da bayar da belin ne bisa dalilin cutar basir da shi Ahmed Isa ke fama da shi. Sai dai an bayar da belin wanda ake zargin ba tare da ya cika sharuɗan da alƙalin ya shimfiɗa masa ba tun farko. Wanda hakan ya saka zulumi a zukatan iyalan matar da aka yi garkuwa da ita tare da biyan kuɗin fansa har naira miliyan 5. Kan cewa tun kafin fara shari'a hakan ta faru, to ta wace hanya za a iya yi musu adalci a shari'ar? Ga abinda Abdullahi ya shaida wannan fili.
Abdullahi Muhammad Haɗin ni ne wanda aka ɗauki mahaifiyata a 2019
shekara ta 2019
November a garin Haɗin Kaugama local government Jigawa state. Kidnappers ne suka zo suka dauke ta.
To daga baya sun sake ta?
Eh, sun sake ta bayan an bada kuɗin fansa naira miliyan 5.
Daga nan me ya faru?
To duk abubuwan da ya kamata mu bi a matsayin mu na mabiya ko kuma wanda muke karkashin hukuma mun bi, daga reporting zuwa ga ƴan sanda zuwa ga ƴan sanda sun gama nasu an ɗaukwa an kai kotu. Masana shari'a sun sanar da mu cewar kotu tana da iko ta ba da belin wanda za ta ba da beli. Rashin lafiya ne ba su rena damun sa, wannan shine dalilin da ya sa ya ba da belin sa a je a kula da shi a mar magani a gida.
Maganin
gargajiya.
Maganin cutar ne.
Maganin cutar basir. Maganin gargajiya.
To yanzu wai me ku damuwar ku misali saboda an ce an bada beli dalilin cutar basir ko kuma saboda ba a cika sharadin beli ba me damuwar ku
rashin cika sharadin shine damuwar mu alƙalin nan shi ya rubuta sharadin da za a cika sannan a bada beli da ba a cika ba sharda ba su cika ba to beli bai zama ya wajabta a bada shi ba ko ba za a bada beli ba sai an cika sharda
to ku me haka yake nufi a wuri
mu yana nuna ba za a mana adalci ba shi sa muka zo mu koka cewar ofishin babban alkali na jiha ya bincika mana wannan shari'a tun da shi ya cika sharadi ya kafa hujjojin da za a yi a bada beli kuma ba a yi bai bada beli a zuwa in ma irin wannan cin mutuncin kuma ka bari cewar wai kai kana jiran duk abin da aka yi ma duk ɗaya ne ba bai kamata a ce ka zuba ido kana ganin cewar alkali yana da dama duk abin da yake ya yanku kuma ɗaya ne ba yanda alkali yake dan ƙasa doka ta hau kansa har kake dan ƙasa doka ta hau kanka
to yanzu me kuke so
abin da muke so shine bincike belin da aka bayar an cika sharɗan condition din bada belin ba ma damuwa da an bada beli tunda alkali yana da damar ya bada beli in ya kafa sharadi an cika sharadin bada beli yana da dama ya bayar amma ka kafa sharadi ba a cika sharadi ba ka bada beli wannan yana nuna akwai wani abu a ƙasa kenan
jin korafin wannan bawon Allah yasa filin ciki da gaskiya ya tantabi babban lauyan jihar Jigawa ko na ce Attorney General Dr. Musa Adamu Aliyu wanda kuma ya shaida mana cewa sun ma sake kama shi Isa Ahmed bisa zargin wani laifi a yunkurin sa na cika sharuɗan belin da kotun dutse ta shimfiɗa masa
to abin da faru shine akwai wato wasu bayanai da muke da ke da su kan cewa shi wannan bawon Allah wanda kai bayanin sa cewa a yayin da yake aka bar shi beli yana kokarin fita daga gidan gyara tarbiya da hali shi da wasu sun hada baki sun yi amfani da wasu takardu na jinku domin ya samu ya fita daga hannun hukuma wannan shine abin da yazo gaban mu wanda kuma a yanzu haka jami'an tsaro suna bincike su ga menene gaskiyar wannan zargi da ake yi akan shi ba wannan bawan Allah
kenan wannan ba kai tsaye ba batu ne na me yasa aka sake shi ba ko kuma an cika sharadin benin ko ba a cika ba wannan wani batu ne kamar za a iya cewa kamar sabo amma yana da nasaba da wancan
eh wannan wani batu ne sabo amma yana da kamar alaka da shi wannan wacce wannan shari'a da ake yi alakar su shine cewa a sakamakon belin da aka bayar ne wanda kurta bashi to a yayin da yake kokarin cika sharuɗin belin sai kuma aka je aka aikata abinda aka kawo gaban mu cewa kamar laifi ne aka aikata so da muka kalla abin nan da mu da jami'an tsaro yanzu haka ana kokari a bincika a ga menene gaskiyar cewa shi wannan bawan Allah da ake zargi a gaban kotu ya aikata wannan laifi ko kuma an yi amfani da takardun jabu ya fita
dan aka shi sharadin beli
yau dan aka sharadin beli
to idan misali zargi ya tabbata cewa an yi amfani da jabin takardun can domin a cimma bukatar cika sharuda da alkali ya sanya akan wacce shari'a kenan ya nuna wannan za a yi wani za a ƙara wani sabon caji ne akan shi wanda ake tuhuma ko kuma a wani sabon babi ne na shari'a daban mai zaman kanta wannan misali
eh kamar kace sabon babi da sabon caji a dabu ne idan wannan zargi ya tabbata da aka yi to yanzu kuma ni zan duba in kalla wani laifi aka aikata idan har ya tabbata nan an akwai wato shaida mai karfi ta nuna aikata laifi to za kuma a yi sabon caji ne shi wanda ake tuhumar da koma waye yake da hannu a wannan abin za a ɗauke su ne a kai su gaban kotu da hujjoji a gabatar wa kotu da gani cewa ga abin da ake wanda yake laifi ne idan kuma wato shaida ba ta nuna haka ba kawai za a sallami ita wannan korafi cewa to wannan korafi da ake ba gaskiya bane amma dai an bincika domin kar a bar mutane cikin shakku, kar a bar mutane su dinga zargin cewa an yi korafin aikata laifi amma kuma ake bincika.
Don haka idan ba aka tabbatar babu ƙanshin gaskiya a ciki, yana nufin wancan korafin da aka yi na zargin ba a cika sharɗan beli ba ya tashi kenan.
Eh, gaskiya ne, inda aka duba ga korafi ba gaskiya ba ne, so wannan zargi da aka yi ya tashi ba shi da wani amfani. Shi kenan magana kuma ta mutu kenan.
Don haka beli ya zauna kamar yadda kaliba.
Gaskiya ne, don haka ne beli ya zauna. Ba wanda ya isa ya karye beli idan ba kotu ba ce ta karye beli, ko a yanzu haka da ake magana a wannan kisan, don masu saurari su fahimta shi ne cewa kotu ba ta karye beli ba. Wannan kamo shi wannan mutum da ake zargi, an kama ne shi ne bisa zargi na aikata laifi wanda yake da alaƙa kai da wancan, amma ba wai wancan beli aka karya ba ne.
Don haka bai shafi kariyar beli ko tsayawa.
Abin shafi kariyar beli ko tsayawa, sabu kas kariyar beli ko tsayawarsa wannan kuma ai idan shi ake magana, sai dai kotun da ta bayar ita ce wadda take da hurumi ta ce na kariyar beli, saboda haka wanda na bawa beli ya dawo gaban kotu.
Dr. Musa Aliyu kenan babban lauyan gwamnatin jihar Jigawa. To tunda yake cewa har yanzu hukuncin kotu kan bayar da belin Isa Ahmed yana nan daram dam, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ziyarci ofishin alƙalin alƙalai na jihar Jigawa domin jin matsayarsa kan wannan batu. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka shin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumil daga nan birnin Washington DC nake cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu har-har da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar, kwanaki hudu bayan wani samami da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma, inda suka kaddamar da ayyukan da ya sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwanton bauna a lokacin wani aikin kwace su daga wani otal inda suka samu mafaka. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. A jiya Lahadi, jami'an tsaro a Myanmar suka bude wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango, yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu, sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. A jiya Lahadi, 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya faɗi da kuma mutum 1 tilo da ya tsira a daren Asabar, bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulun ya wuce lokaci wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aiki mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Tuba Shiro Diyo da ne da ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.